بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar asabar mun shiga daren ranar lahadi mun shiga daren litinin wanda shine daren 18 ga watan almuharram shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan yuli 2025 daga wannan gari na tilde a cikin yankin karamar hukumar toro a jihar bauchi kamar yadda aka gabatar mun zo bakunta ne da kuma sada zumunci da kuma wasu ayyuka da suka kawo mu kuma munasaba ta wato wannan tafiya aka ga dacewar babu laifi mu yi wa junan mu nasiha ko mu tuna wa junan mu wani abu da muka manta da ya shafi addinin musulunci ina da Allah mu da ke sarki ya samu dace za mu yi yar gajeriyar tattaunawa insha Allah a cikin awa daya ko kasa da awa daya mai taken hadisin ummi milhan ko kuma fa'idoji daga hadisin ummu haram bintu milhan wannan hadisi shine wannan hadisin da a kwanan nan aka yi ta tattaunawa a kansa wanda ake bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa gidan wata mata wadda take matsayin goggo ko inna a gare shi kuma yakan yi bacci ma a ɗakin ta baccin rana kuma takan ma dafa masa abinci ji kuma har ma takan gyaggyara masa gashin sa ko ta wanke masa ko wani abu makamanci haka wannan hadisi ne tabbatacce kuma sananne a gun masu mu'amala da ilimi amma a yan kwanakin nan sai zama hadisin ya tada kura sosai da waɗanda suke ganin cewa ambatan hadisin ko kawo shi to yana iya shafan janibin daraja da falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi amfani da wannan damar suna ganin kamar in sun yi haka to wai sun nuna kauna da kishi da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hakikanin gaskiya a ilmance ba haka bane abubuwan da suke fada ba haka bane abubuwan da suke riyawa ma ba haka bane hadisi ne wanda yake ya tabbata a cikin littattafai na musulunci an ruwaito shi a wurare daban-daban babu shakka hadisin ya zo da wasu maganganu guda biyu da suke da rikitarwa ga wanda bai san asalin su ba ko wanda bai taba fahimtar su ba ko wanda bai taba jin su ba rikici na farko shine yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga gidan wata mata rikici na biyu kuma shine ya za a ce ga wata mata tana cire mishi ko kwarkwata ko da ta a kansa to wasu sai suka ce kawai a ce ba a yarda da hadisin ba kawai a ce ba a yarda ba saboda in an yarda to ya nuna kamar an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka zake a cikin hadisin har suka ce wato hadisin yana nuna wasu abubuwa kamar halaccin keɓancewa da ajnabiya da kuma halaccin wato mace ta shiga aikin soja kai tsaye babu wani kaidi ko wani bayani na musamman akai to shine nake so dan karanta mana hadisin a takeice da kuma wasu bayanai daga cikin bayanan da malamai suka yi da kuma wasu nasihohi a dunkule to abu na farko da nake so na ambata mana gabanin wato karanta hadisin shine mu sani da cewa jama'a su hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata farfajiya ce ta musamman ta ilimi kuma akwai masana keɓantattu da Allah ya musu baiwa a wannan fannin kuma ka'idar ilimi shine kowane abu a maida shi zuwa ga masanan shi ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم komai yana da ulul amri din shi idan ana magana akan qira'at an san suwaye masanin qira'at da za a dogara da su idan ana magana akan ulumul hadith an san suwaye masana da za a dogara da su idan ana magana akan kowace sabga akwai masananta to su ake mayarwa da ainihin wannan harkar saboda haka jama'a idan za a fassara hadisi mu gane cewa baka fassara hadisi da tunaninka ko abin da ke cikin kwakwalwarka ko abin da kai wato ra'ayinka ya dogara da shi zaka fassara hadisi ne da komawa zuwa ga malamai waɗanda ilmance a duniyar ilimi aka amince da cewa su ne masana hadisi kamar da misali idan zaka gina gidanka a nan garin idan zaka gina gidanka ba zai yi ka je ka gaito ma'aikatan asibiti likitoci da nurses ka ce su zo su gina ma gida ba kamar da idan mata ka bata da lafiya ba za ka gayyato masu gyaran babur ba dole sai dai ka je gun likitoci ma'ana kowace harka ana zuwa gun waɗanda suka iya ta ne idan an yaka sai a zauna lafiya saboda haka idan ana so a san ga wani hadisi me yake nufi to abin da ya kamata shine a koma zuwa ga marubuta da suka yi sharhin hadisai waɗanda duniyar ilimi ta yadda da cewa su masana ne irin su Ibn Abdul Barri irin su Al-Baji irin su Abu Al-Abul Abbas Al-Qurtubi irin su Ibn Taymiyyah irin su Amir Sanani irin su Ibn Hajar irin su Badruddin Al-Aini irin su Ibn Daqiq Al-Eid irin su Ibn Al-Jawzi irin su Al-Ubbi irin su ainihin wato Ibn Battalin ga sunan ba za su lissafu ba waɗannan su ake komawa gare su idan ana so a san ma'anar wani hadisi kamar idan ana so a san ma'anar aya sai a koma ga Ibn Jarir Ibn Kathir Sabul Abu Abdullah Al-Qurtubi su Al-Baydawi da su Baghawi su ake komawa dan a fahimci menene ma'anar ayoyin Al-Qur'ani to amma san da mutane suka dauka wai hadisan nan sun zama karan bara sun zama kamar wata akuya a tike wanda kowa zai iya taya ta kowa in yaje wani hadisi kawai sai ya fada abin da ya ga dama akai to za a samu irin wannan rikici da shubohi masu yawa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi shekara 1400 ana karanta su ana sharhin su malamai sun yi bayani akan su dalla dalla bai yiwa wani yau kawai rana a tsaka yace duk abin da malaman nan suka fada shi bai da ba kai shi bai ma yadda da hadisin ba bai yiwa wannan ba zai taba yiwa ba jama'a a duniyar ilimi sai dai a duniyar rashin tattaku da rashin sanin ya kamata saboda haka a iddi'ain wani yace shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya gina soyayyar sa akan inkarin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mugun tunani ko yi hadisan shi mugun fassara kaga wannan bai nuna da gaske mutumin kauna yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum yana nan yana dakon wani abokin hamayyarsa ya kuskure ya faɗi wata mummunar kalma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya dau mataki wato yana fata ma a faɗi mugun magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan duk ba abubuwa bane na arziki ba abubuwa bane na kirki bai kamata a samu musulmi a cikin su ba a takeice wannan hadisi sabanin yadda mafi yawan masu hamayya da hadisin suke tsammani cewa Bukhari ya ruwaito shi to ba Bukhari kadai ya ruwaito ba na farko kenan musan ba Bukhari ne kadai ya ruwaito ba saboda haka lazimin idan za a soki Bukhari akan ruwaya hadisin to sai a hada da sauran waɗanda suka ruwaito sai a soke su kafin Bukhari Al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin wada haka shi Bukharin da kansa ya ruwaito a wurare mabambanta a cikin sahihin sa daga malamai daban-daban kamar daga Abdullahi dan Yusuf daga Ismail ibn Abi Uwais da makamantansu haka na Al-Imam Muslim ya ruwaito shi shima bayan su Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito bayan Al-Imam Abu Dawud Tirmidhi shima ya fitar da shi haka nan Nasa'i a cikin Al-Mustaba haka nan Abdullahi dan Mubarak a cikin kitabul jihadi nashi haka nan al-imamu Muhammad ibn Sa'ad a cikin kitabul kitabu Tabaqatul Kubra cikin juz'in sa na 8. Haka na al-Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal a cikin Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal. Haka na Abu Awana a cikin Mustakhraj da kuma cikin Kitabul Jihad nashi. Haka al-Imamu Ibn Hibban a cikin Sahihin sa. Haka Hibatullahi Al-Lalakai a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahlus Sunnati wal Jama'a. Haka na al-Imamu Abu Nu'aym Al-Asfahani a cikin Hilyatul Awliya duk waɗannan su ruwaito. Haka al-Imamu Abu Bakar Al-Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kabir. Haka nan al-Imamu Abu al-Qasim Ibn Asakir al-Dimashqi a cikin Tarihu Madinatu Dimashqa a cikin juz'i na 80. Waɗannan malaman dukkanin su da wasun su surwaito shi. Dukkanin su surwaito wannan hadisi daga Malik dan Anas, al-Imam Malik Ibn Anas. Hanyar duka tana tikewa ne zuwa gare shi. Daga Ishaq ibnu Abdullahi ibnu Abi Talha, wanda wato shi Ishaq ibnu Abdullahi ibnu Abi Talha da yake ga dan uwan Anas. Abu Talha shine baban Anas. Abdullahi dan gidan Abu Talha dan uwa ne ga Anas, wanda baban shi shine wannan sahabi Abu Talha da ya aure mahaifiyar Anas. To wanda ya rawaito wannan hadisin Malik ya rawaito daga gare shi shine Ishaq dan gidan Abdullahi, wato Anas din babban sa ne, shi kuma shirto daga Anas dan Malik. Wani abin mamaki shine jama'a, masu suka hadisin nan suna hadawa da Anas dan Malik suna suka sa, sun manta cewa Anas na ruwaito hadisin nan ne daga kanwar mahaifiyarsa, labarin kanwar mahaifiyarsa ne, wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khalatu bi manzilatil umm. To kana ji akwai wani mutum da zai ruwaito abu zai zo ya dinga bada labarin abin da zai zama abin Allah wadare game da kanwar mahaifiyarsa, yanda Allah zai jarabci wani a cikin mu, a cikin musulmai, a ce mahaifiyar shi karuwa ce ko wata fasika ce, zai so ya bada labarin wannan abin? Ba zai bada labari ba, zai so a boye. Ko da kuwa a ce da ne ta yi sai ta tuba, ba zai so a bada labarin ba. Sannan kalli Yahudawa a Madina da sauran kafirai waɗanda suke neman abin da za su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, wanda da suka samu wata rabin shubha game da Aisha radiyallahu anha, nan da nan suka yi ta yayata wannan al'amarin, har sai da Allah da kansa ya ɗauki ɗawainiyar wanke ta daga wannan dattin. Innal ladhina ja'u bil ithki usbatun minkum, suka so ta nuri. Inda wannan abun wani abun suka ne, da su za a samu akan gaba wajen suna suka magana. Amma da yake ba abun suka ba ne, wasu ne kawai suka suranta shi a matsayin mummunan abu. Da abun suka ne Yahudawa a Madina da munafukai su za su yayata wannan magana, amma ba su yayata ta ba. Kamar matsalan auren Annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha ne, tana yarinya karama ƴar shekara 6 ya kuma tare da ita shekara 9. Al'ummar da yake rayuwa da su waɗanda suke abokan hamayyar sa kafirai a Makka da Madina ba su kalli wannan a matsayin aibi ba, saboda abu ne gama gari a cikin al'ummarsu. Ina fata mun gane wannan. To haka wannan hadisin shi ma. Amma daga bayan nan ne wasu 'yan shekaru nan kurkusa aka samu wannan tatabar zam, wannan rikicin na suka hadisai da kyamatar da mutane su. Wani takadarin mutumi da ke rayuwa a wannan zamanin da ake ce mishi Ahmad Subhi Mansur shine ya kirkiro ta a wannan zamanin. Ahmad Subhi Mansur mutumin kasar Masar ne, yayi karatun PhD a Jami'ar Azhar akan Islamic History and Civilization, wato tarihi da thakafatin Islamiyya. Lokacin da yayi karatunsa sai da aka yi mummunar rigima akan maganganu marasa daɗi da ya ambata game da tarihin addinin Musulunci, wanda wasu malamai daga cikin wanda suka duba aikin suka ce a soke aikin ma gaba ɗaya. Ƙarshe dai aka yi shawara aka ce to za a bashi digirin, amma da sharaɗin sai ya cire kaza ya cire kaza ya cire kaza, wajen ɗaya bisa ukun thesis ɗin sai da aka cire aka watsar da shi. Daga baya ya zo ya fara aiki a Jami'ar Azhar, ya fara sukan hadisai. Kafin ga Ankara, Jami'ar Azhar ta kore shi daga aiki cewa wannan mutumin matacce ne, ba zai yi karanta a Jami'ar Musulunci irin ta Azhar ba. Ya bar kasar Masar, ya tafi kasar Amurka, ya yi bulayen shi, ya gama galantoyinsa, ya sake dawowa, ya kafa wani markazi mai suna Markazu Al-Imam, Markazin Razi, kuma Ahadur Razi, inda yake yaɗa irin wannan munanan aƙidin nasa. Daga baya ya sake barin kasar zuwa Amerika. Ni ban san ma yana raye ko ya mutu ba. Amma dai in kai browsing ko yanzu zaka ganshi Ahmad Subhi Mansur shine shugaban yan kalakata na wannan zamanin jama'a. Batacce ne, ba mutumin arziki bane. To ana nan sai wannan barna ta dinga gangarowa cikin al'ummar mu har ta yadu a cikin yan boko, a cikin alarammomi, a cikin yan dariku na sufaye da yan shi'a, to kuma har ma wasu cikin ahlus sunna. Saboda haka nasiha da nake wa kai da tun farko da sauran musulmi shine mu kiyaye karanta hadisai. In ka ji hadisi baka san ma'anarsa ba, baka gane shi ba, to abin da ya kamata ka fahimta dama kai ba masani bane a wannan harkar. Saboda haka dan baka gane ba, ba mamaki bane. Kamar yadda idan ka ji likitoci yanzu suna tattaunawa akan wata cuta ko wata annoba ko wani magani ko wani tsarin kiwon lafiya, idan kai ba masanin kiwon lafiya bane ba dole ka fahimci me suke nufi ba. Ko da suna magana da Hausa ko English da kake ji ba dole ka fahimci me suke nufi ba. Sai ka kai kiyamul layl ka dauka dama wannan harka ba taka bace. Sai ka je kai harka da take taka. In kuma kana son harkar su sai ka je ka shiga makaranta irin wanda suka shiga harka koya. Idan ba haka ba saba ka bace. Wasu mutane suna ganin wai tunda dai su musulmi ne wai suna da yancin saka baki akan harkar ilimi. Wannan rudin shedan ne. Ko a gidanku ne kana ganin kai dan gidan ne akwai abin da an ana yi yafi karfin ka. Idan ana magana ta masu arziki a gidan kai kuma matalauci ne kaga ba za a sa bakin ka ba. Idan ana magana ta dattawa ba a yi ma wancan aure kai kana yaro a gidan ba za a sa bakin ka ba. Idan ana magana ta maza kai kina mace ba za a sa ki a ciki ba. Saboda kusancewa ka musulmi kawai ba hujja bane akan cewa kana da damar saka baki akan harka addini, ba hujja bane sai in ka zama malami a cikin addinin musulunci. A takaice wannan hadisi abinda Anas ya bada labari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yadkhulu ala ummi haramin binti milhan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga gidan wannan mata mai suna Ummu Haram bintu Milhan, yar uwar Rumaisa, mahaifiyar Anas bin Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je Quba. To idan ya je Quba a hanyar dawowar shi gidanta yake. Ranar Asabar, duk ranar Asabar yakan je Quba ya je yayi ibada, yayi sallah ya dawo cikin garin Madina. To idan yana dawowa akan hanyar da yake bi, domin yana bin hanya ne ta kafa. Yanzu a zamanin nan ma hanya tana nan, an sake reviving ɗinta, an sake gyara ta, an kare ta daga cikin garin Madina, daga masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Zaka iya bin hanyar da Annabi ya bi, hanya ce footpath, wato tariqul mushat, hanyar kafa, kamar lawali ne haka. Zaka bi har ka je Quba idan kana so. Tafiyar wajen kilomita 4 zuwa 5. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je yayi sallah nafila, sallar duha, sai ya dawo. To akan hanyar shi ta dawowa, saboda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai sada zumunta, mutum ne mai mutunta dattawa, to sai ya tade a gidanta. In tana nan ta marhabance shi, in tana da ragowar abinci ta kawo masa ko ta dafa mishi, kuma har ya samu wuri ya zauna, kuma har ya baccin rana. Wannan duk abin da yake alamtawa tsabagen saukin kan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk malaman da suke sharhin hadisi abin da suke kallo kenan, sun Nawawi da sauransu, cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai saukin kai, mutum ne da bai dauki kanshi da girma ba, duk da girman da Allah ya bashi, amma ya dauki kanshi da sauki. Saboda a gidansa yakan taya mata wanke-wanke da shara da wanki da tankade. In ya je gidan wannan gwaggwatasa, duk abin da ya samu irin abincin da tsohuwa ko gyatuma take ci, watakila dan wani ragowan farau-farau ne ko dumame ko wani abinci dai wanda a matsayin shi na babban mutum, inda a ce shi mai dagawa ne ba zai ci abincin ba, amma haka zai sa hannu ya ci, ita kuma ta samu albarkarsa a gidanta. To wannan shi ne abin kallo a cikin hadisin jama'a, saukin kan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tawalu'unsa. To amma sai waɗannan mutane sai su ce a'a kaza 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 kaza. Wannan Ummu Haram ta kasance wa kanat Ummu Haramin ta hata Ubadata bin Samit, wannan sahabi shi ne mijinta radiyallahu anhu. Fadakala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman fa'at'amatu, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta sai ta bashi abinci ya ci. Thumma jalasat tafli ra'asahu, sannan ta zauna tana mishi tafli ra'asahu, tana gyara mishi gashin kansa. to anan ne iskaliya ta biyu. Wacce iskaliya ta farko shiga gidan, iskaliya ta biyu kuma shine maganan tana ainihin wato gyara masa gashi. To kaga na farkon can dai kamar yadda muka ji cewa ita gwaggwansa ce, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa Amina ai yar Banu Najjar ce, mutumiyar Madina ce, saboda suna da dangantaka jini da wannan matar. Saboda menene aibin dan mutum ya je wani gari ya tafi gun wata gwaggwansa ko innansa ya shiga gidanta? Yaushe wannan ya zama aibi jama'a? Bai taba zama aibi ba sai a zuciyar mutumin da yake da kaikayi a ransa. A lokaci guda, in kuka lura da kyau, ƴan dariƙa su ne da aka karanta aya, Allah ya ce qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ka ce musu ni mutum ne irin ku, amma bambanci na da ku ana mun wahayi. Su suke nema su tada kiyama lokacin ta bai ba, su ce an ce annabi mutum ne, ma'ana su ba su yarda a ce annabi mutum ba ne. To wanda yake kallon annabi ba matsayin mutum gama gari ba, shi ne kuma yanzu yake wa annabi hukuncin mutum ba makaskanci. Domin wani mutum ne wanda da zaran ka gaya shiga gidanka za ka ji damuwa, shi ne mutum banza. Mutum banza wanda ba yi da mutunci shi ne da zaran an gaya magana da wata mata ko ya yi magana da ko ya je wani gida, za a fara mugun tunani cewa to ko ya shiga ya sata ne ko kwarto ne ko ya shiga ya kai musu wata musiba ne, shi za a fara wannan tunanin. Amma mutumin da kake ganin mutum ne na musamman mai mutunci mai daraja, idan ka ga ya shiga gidan wata mata to za ka ga alheri ne zo gidan ai. Wannan shi ne abin da ya kamata kai tunani. Kowa a cikin mai kwatanta inda yana rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya zo gidanka ko da baka nan, wajen mahaifiyarka ko matarka, ai alheri ne zo. Kai ma gidan yanzu ya zama gidan waliyai, ai ya zama gidan waliyai, haka za a dinga zo ana ɗibarwar rijiyar ku ana sha. Abin da ya kamata kenan, ba a fara tunanin wani mummuna abu ba ko? Wannan wanda in ba mutum dama zuciyar shi mummuna bace, ta yaya zai kawo wannan tunanin? To kaga ashe ƙarya suke yi da suke cewa su a gunsa annabi wani mutum ne na musamman. Tabbas annabi mutum ne na musamman, amma ba a zukatansu ba. A zukatansu akwai tsatsa game da wannan tunanin. Na ɗaya kenan. Na biyu, da aka ce tafli ra'asahu, sai suka ce shikenan an ce annabi ƙazami ne, hashahullahu, Allah ya tsare shi, an ce annabi ma ƙwarƙwata ne akan shi. To dai ba a ce an ga ƙwarƙwata ba, babu inda a hadisin aka ce an ga ƙwarƙwata. Kuma tabbas ma'anan kalmar tafli a larabci shine a dinga duba gashin mutum ko za a ga wani abu na datti ko kaya ko ƙwarƙwata din, kuma me ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan gashi, gashinsa yana sauka akan dokin wuyansa da kuma gefen kumatinsa, yana da gashi haka da yake tsaga tsakankaninsa, kamar yadda mata suke ba su kido ya tsaga shi, kamar da ake tsagawa da kwarashi ko kibiya, sai yayi dama ya hagu ya rufe kunnensa, yana da irin wannan gashin. Sannan kuma a zamanin da yake rayuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a wurin da yake rayuwa a Sahara, wuri ne da ganin ƙwarƙwata a wajen ba abin mamaki bane, domin halitta ce da take rayuwa a irin wajen, kuma halitta ce da take makalewa a jikin mutane masu gashi da yawa. Ga Ka'abu dan Ujra, annabi ya sashi ya aski saboda ƙwarƙwata da ta taru a kansa. Masu sharhi ba su ce saboda Ka'abu dan Ujra ƙazami ba ne. Sannan akwai hadisi da ke sanadinsa bai inganta ba, wanda ya zo da bayanin cewa Allah ya taɓa jarabtar wani annabi cikin annabawa da ƙwarƙwata har sai da ta kashe shi. Misali, saboda ka ƙwarƙwata inda har an ganta ɗin a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to da ita ma ta zama wata waliyya ce ƙwarƙwata, ita ma da ta zama wata ƙwarƙwata ta musamman, amma ba a gani ba. Yanzu an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hawa jaki, yana da jaki Ufairu. Jaki a yanzu da muke magana ai ba abin hawa bane na mutane masu daraja ko? To yanzu haka wata kawai za ka zo ne ya sha iska kawai, sai ce to an ce ma annabi ma yana hawa jaki. To annabi ma ana nufin mabaraci ne kenan, domin yanzu mai hawa jaki shi ne mabaraci ko wani babban talaka, a cikin talakawa ma sai ka bunƙasa sannan za ka ganka da jaki. Bana jin akwai wani mutum attajiri a garin nan yanzu da yake da jaki, kuma babu yadda za a yi ka ga wani mutum mawadaci yanzu a kan jaki. To kaga ashe a zamaninmu jaki ba abin hawa bane na alfarma.
amma a zamanin su abun hawa ne na alfarma ko kuma na nuna wadata ko da ba na alfarma ba kuma gane da abuwa suke tunzawa jama'a saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan goggota shi wataƙila ta ga kanshi da kura tunda yayi tafiya da kafa wataƙila ta ga kanshi da yanayi na ba za karkade mai kura sai tana karkade masa shikenan kai abin da ya faru to amma Balarabe da yake rayuwa a irin wannan sahara babu mamaki dan an yi tunanin bari a duba gashin sa ko za a samu saboda yana rayuwa da masu wannan irin cutar da masu wannan irin jarabawar da masu wannan irin yanayin dan tana iya zama na cuta tana iya zama na jarabta tana iya zama kuma kawai na yanayi ne domin idan yanzu a cikin masallacin nan kullum muna sallah da wani mai kwarkwata babu mamaki bayan wata daya mutane da ma su kamu da ita tana bin jikin juna in kana kwana daki daya da mai kwarkwata matarka ko wata cikin ƴaƴanka kanana za ka ga mata suna sawa juna su warwata kuma ko mu nan da muka taso kwanan nan shekaru 35 zuwa baya haka ai mun tashi mun ga iyayenmu da kwarkwata iyayenmu mata za ka ga kishiya da kishiya suna kashe juna kwarkwata ko ƴa da uwa ko ana fesa magunguna iri daban-daban a kansu da kwarkwata ta mutu ba mu taba tsammanin ko mu dauka cewa iyayenmu kazamai ne yasa suke kwarkwata ba ba wanda ya taba mu koshi wannan fasarar cewa ai babata ko kishiyar babata kuma ta ubana dake da kwarkwata to wannan alama ce akan kazama ne a komai da zamanin shi wataƙila yanzu zamani ya juya mata sun gano dabaru sun yaƙi kwarkwata an daina ganin ta sun sa mata magunguna suna zuwa salon da sauransu shine aka daina ganin kwarkwata ba wai dan yanayin sufi na baya tsafta ba yanzu sauro jama'a akwai al'ummar da kwata-kwata ba su san sauro ba sauro wannan da ya dame mu muka rasa yadda zamu yi shi kana barin Najeriya din nan ka shiga wasu kasashe misali ka je kasar Makka ko kasashen Turawa ba a san sauro ba sai dai a rubutu a cikin labari ko a cikin biology amma dai ka ganshi wai haici ji mutum haisa mutum malaria wallahi ba a sani ko nan Egypt akwai inda akwai shi din amma an riga an yi rebreeding dinsa an cire masa wato karfin cutarwarsa ya zama kamar kuda da haka babu malaria a garin to ne ya nufin sun fi mu tsafta kenan za ga su ma suna da kwata suna da bola suna da shara amma kuma ba su da sauro saboda sun ci galabar saurayen ta fuskar kimiyya ta kiwon lafiya ta sa sun wuce wannan zamani saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban shi akwai wanda suna da kwarkwata a kansu amma shi Allah ya tsare shi daga hakan daga cikin hanya da Allah ya tsare shi to har da wannan hanya ta daukan matakin duba kan akai-akai dan kar ta shiga to kaga wannan shine fasara mai kyau da ya kamata ya hadisa amma wanda yake mummunar fasara dama saboda yana mummunan kasadi ne shi yasa wancan dan Kano da aka daure shekara uku baya ai wannan abin shi ya dinga ina jin har da wannan hadisi a cikin kayan aikin sa duk hadisin da ya karanta sai ya mishi mummunar fasara ya faɗi muguwar kalma wanda wallahi masoya manzon Allah na asali akwai wanda da suka ji irin wannan maganganun wallahi kasa bacci suka yi a Kano din akwai wanda aka samu suka ji suka dinga kuka kamar kwayoyin su mutu akwai wanda suka dinga Allah ya isa suna Allah ya tsine ma wani ya sa mun ji muguwar kalma game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka zo aka ce to ya nuna ya kasa nunawa domin babu ita a cikin karatu daga cikin aljihun shi ya dauko ta ka faɗi magana ka ce Bukhari ka ce Muslim Bukhari din da Muslim kowa ya san su kowa ya karanta su kowa na da shi a gidansu ga suna a kasuwa ga suna a internet kaga wannan ai ƙarya ce mai saurin kurewa inda ba ƙasa na ake ga dama kokuwa saboda haka aka zo lokaci guda aka kure shi rasai da zai saboda haka jama'a mu kiyayi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu kiyayi musu mu na fasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bacci ya farka sai ta ga yana dariya sai ta tambaye shi tace me ya faru ne ya manzo Allah dariyar me kake sai ce na an nuna mini wasu mutane cikin al'ummata za su tafi jihadi har su hau jirgin ruwa su ratsa kogi za su zama kamar wasu sarakuna akan karagu ta ce ya manzo Allah ina roƙonka ka roƙi Allah ya sa ina cikinsu ya ce to Allah Ubangiji ya sake a ciki kar ki damu annabi ya sake yin bacci na rana ya sake farkawa ta sake ganin shi yana dariya tace yanzu kuma fa yace an sake nuna mu wasu mutane cikin al'ummata da za su sake hawa kogi su je jihadi tace wannan karan ma kace Allah ya sani a cike ce to baki a cikin wannan to bai haƙi shi sai kawo hadisin sai kallu wannan gabar dake tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin nan haka ya faru a zamanin sayyidina Uthman dan Affan yana halifa yana da sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan wato gwamna a kasar Sham Muawiya ya tafi da runduna suka hau jirgin ruwa suka je jihadi din yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma suka ci nasara to da aka zo dawowa sai ta sauka daga jirgin ruwa ta hau abin hawanta sai ta fadi sai ta mutu kaga shi annabi ya ce mata nabiyin ba za a yi dake ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin al'amarin ya faru tsab yadda ya labarta kaga ya nuna da ina abin da yake cewa wato ma'alimun nubuwa abin da ke tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan shine abin kallo abin da za a dauka abin da za a kalla a cikin ainihin wato hadisin wanda yake nuna kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da kara mishi karama da nuna saukin halinsa da nuna ainihin wato kunyarsa da labaran da yake bayarwa masu ban mamaki to musulmi na kwarai abin da yake kalla kina a cikin hadisi musulmi wanda ya san ciwon kansa wanda ya san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkakakke ne daga duk wani abin da yake mara kyau to abin da yake kalla kenan a cikin wannan hadisi abin da zai magana kenan akai abin da yake fa'ida dake ciki kenan amma wanda yake zuciyarsa akwai wani kaikayi ko da ma ya kosa a samu abin da zai zama abin suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya faɗi wancan zancen irin wanda waɗancan mutane marasa daraja suke faɗi Allah ya saka wa dan uwa Mala Abubakar Shaibu Lawan Trayom haka ne sunan shi ko wannan malami na Kano wanda asali abin da ta da wannan rudani a wannan kwanaki shine ya zo ne ya karantar da wannan hadisi yana cikin karantar da hadisin kuma sai ya tsaya domin yayi wato martani ga wani batacce cikin batattu wanda yake cewa shine shugaban yan kalakatu wani an ce mutumin nan kasar Bauchi ne ko amma yana zaune a kasar Kaduna to wannan batacce ya zo ya ainihin wato kawo hadisin dan dama kullun aikinsa kullun shine ya dauko hadisai yayi musu mummuna fasara wai dai ina mutane cewa hadisan nan akwai rikici game da su to kuma shi ba malami bane ba masani bane gardi ne kawai wanda yayi karatun alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki bai bashi shari'a ba Allah ya jarabci mutane da shi ta hanyar bata da yake akai ya dauko mummuna akida to fa shine ya kawo hadisin dan ya ci mutuncin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Malam Shaibu Trayom yazo zai mai da martani ga wannan batacce to sai su kuma waɗancan masu datti a zukatansu sai suka datsi daidai magana Malam Shaibu Trayom suka yi ta yada ta suka yi ta maganganu marasa daɗi suka ce za su kawo rudani za su tada zaune tsaye wallahi za su yi kaza za su yi kaza ai sai sun ma kashe shi sai da yan sanda suka shiga magana sai da yan sanda suka yi musu kashedi sai da yan sanda suka kira shi suka kira su aka zauna aka tattauna aka yi ainihin wato a yi wa tukka hanci wannan kuma yana daga cikin sunnar abinda wato malami suka gada in tsakani da Allah a tuhu malami irin Malam Trayom da cewa yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda tunda ka san shi abin da ka san shi ne kantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda aka san shi haka aka san shi shekara da shekaru rayuwarsa yake karantar da Qur'ani yayi tafsirin sa yayi karantar da hadisi yayi sharhin sa yayi wa bid'a raddi yayi karantar da fiqh aikin sa kenan wato shi kanshi wani soja ne cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da sunna da bata kariya to irin wannan koda da gaske ya tabbata ya faɗi wata magana da ake ganin cewa bata dace ba to kamata yayi a nemi basi indai magana ke ta adalci domin an san shi a matsayin masoyi ba san shi a matsayin maki ba idan mutum masoyinka ne sai ya fado ta magana da baka tsammanta ba kafin ka hukunta cewa yanzu yana yi maka kiyayya ko hasada ko gaba yana da kyau ka ji ta bakin sa ko kuma ka nemi ma magana fassara kyakkyawa ko ka bashi uzuri cewa fushi ne ko wani abu wannan fa inda a ce ya fadi maganar baki ne amma bai fada ba sannan ku dauko gabarin cewa bari kawai ayi a kawar da shi har suna gwamnati wato kashe din cewa mata da mataki ba wai su su dauki mataki to kaga wannan ba zance ne na masu hankali ba zance ne na yan ta'adda wanda suke ba san alfarman rayukan mutane da jinin su ba Allah ka tsare mu to bayan da muka ji wannan hadisi a takeice bari mu ji me malamai suka faɗa game da waɗannan iskaliyar din guda biyu iskali na farko shine ina taujihi game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan wannan matar alalin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine a cikin hadisi ya hana al-khalwatu bil ajnabiyya yace kar a keɓanci kar ka keɓance da wata mata wadda ba matarka ba sai inda muharraminta kar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hana gaisawa da mata annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ganshi da Safiya matarsa mutane za su wuce ce ku dawo ku ganta Safiya ce saboda kada shedan ya riya muku wani abu shedan yana gudana a jinin mutum duk inda wato jini ke kaiwa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu kamewa shi ya karantar da mu nisantan kofofin shubha shi ya karantar da mu wato samun shamaki tsakanin mu da matayen da ba namu ba shi yace iyyakum dukhulu wal khalwati bin nisa iyyakum dukhulu ala nisa nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana kanin miji ya dinga shiga gidan matar wansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku daina shiga dakunan ainihin wato matan da ba naku ba aka ce ara'aital hamwa ya manzo Allah me kake gani game da dan uwan miji wanda yake wasa da mata tana mishi wasan kanin miji dan uwan miji da makamantan su annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamu huwa almaut dan uwan miji mutuwa kenan wato bala'i kenan kaga annabi da ya hana waɗannan abubuwan babu yadda za a yi kuma shi ya je ya aikata abin da ya saba ma wannan saboda haka dole mai taujihin cewa akwai dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gidan wannan mata saboda haka abinda malamai suka ce kamar da ibnu mulakkin ya faɗa yake cewa wanda duk ya san tarihin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu mulakkin ya faɗa wannan a cikin sharhin shi na sahih muslim a cikin sharhin na sahih muslim yake faɗan wannan wanda wani babban littafi ne cikin littafin sharhi da aka sharhi da ibnu sahih muslim yake cewa wanda duk ya san nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasabar ummi haramin ya san cewa ita din tana cikin muharramai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa al-imamu Sharafuddin ad-Dimyati shi kuma littafi ya rubuta su kutun da guda dan bayanin mutanen da annabi yake da dangantakan nasaba da su manzo Allah na dangantaka da wane cikin sahabbai ga inda suka hadu wane cikin sahabbai ga inda suka hadu da littafin ba a ganshi ba har yanzu amma masu wanda suka gani a shekarun da can zamanna sun ce ya ambata a cikin wannan littafi game da ainihin haka hakanan a cikin littafin al-umda fi ma'rifati al-udda fi ma'rifati misalul rijal al-umda shi ma ya ambaci wannan hakanan ad-dimyati yake cewa a cikin nashi sharhin yake cewa magana mai inganci da muka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga gidan wata mata in ba matar shi ba ko wata daga cikin ƴan uwarsa kamar ummu sulaimin uwar anas domin ita ce yayar wannan yace da kuma ƴar uwarta ummu haramin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidansu sai yace ko dai saboda suna da dangantaka ta jini da shi ko kuma saboda wani abu da dai ya hada matan nan guda biyu dattawa ne tsofaffi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin aikin sa kula da irin waɗannan dattawa wajen ba su kulawa ta musamman dan tattalin imanin su da kulawa da lafiyar su saboda haka malamai suka ce to wannan shine abin da ya faru haka na akwai zance da Ibnu Abdul Barr ya kawo Ibnu Abdul Barr yake cewa babu wani musulmi da yake shakka cewa ummu haramin ta kasance muharrama ce
ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mun karanta a gun malaman mu da yawa sun ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa gidanta yayi kaza yayi kaza yayi kaza yace a cikin riwaya ta ce yake cewa Yunus ibn Abdul A'la yace ibn Wahab Abdullahi dan Wahab yace mana malamin da ya kawo masa hadisin yace ummu haramin ihda khalatin nabi sallallahu alaihi wasallama min ar-raba'a ita daya ce daga cikin innonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umman sace ita ta hanyar shayarwa yace fa lidhalika kana yaqilu indaha shi sai yake zuwa ya baccin rana a wajenta wayanamu fi hijriha yake kwanciya akan cinyarta watafli ra'sahu take share masa kansa wannan magana malamai kenan suka san mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn Abdul Bari ya ci gaba da kawo wannan magana yana cewa wa ayyun kana ko ma dai yaye ne fa ummu haramin mahramun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummu haram tana matsayin muharrama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya rawaito maganganu daga sahabbai daban-daban da suka faɗa haka Jabiru Abdullahi dan Umar Ibnu Abbas Abdullahi dan Amr dan As Uqbah dan Amir al-Juhani da sauran sahabbai sannan suka zo game da hani game da al-khalwatu bil ajnabiyya to haka nan al-Imam an-Nawawi shi ma a cikin sharhinsa yake cewa ittifaqal ulama ala annaha kanat mahraman lahu sallallahu alaihi wasallam malami sun yi ittifaki akan cewa muharraman manzon Allah ce wa ikhtalafu fi kayfiyati zalika amma sun yi sabani akan meye dangantakar da ke tsakankanin su wasu suka ce kanat ihda khalati min ar-raba'a yar uwarsa ce wato gaggwarsa ce ta hanyar shayarwa wasu kuma suka ce kanat khalatan li abihi aw li jaddihi tana matsayin inna ce ga kakansa ko babansa wato Abdul Muttalib wanda shi ma dan birnin Najjar ne haka ibnu Hajirin ya fada yake cewa waje zama Abul Qasim ibn al-Jauhari wa Dawudi wa al-Muhallab fima hakahu ibn Battalin anhu bima qala ibn Wahab tu waɗannan malaman Abul Qasim al-Jauhari ad-Dawudi al-Muhallab sun fadi irin magana da ibnu Battalin ya fada cewa daga ibnu Wahab cewa ta kasance wato khalasa ce to jama'a kun ji irin maganganun da malamai suka faɗa akan wannan mas'ala muna takaitawa ne kwarai da gaske wannan shine iskali na farko kenan iskali na biyu da malamai suka kawo shine da malamai suka magana shine iskali na cewa ta kasance tana cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu akan sa ko kuma tana cire masa datti wanda waɗancan suka ce wai ainihin wato kwarkwata ne a kansa Allah ya tsare shi daga wannan mummunan abu da suke faɗi to wannan shine iskali na biyu wanda malamai suka bada amsa da cewa na farko dai kamar yadda muka ambata alfaliyu wato a cire abu akai yana nufin ko dai cire wato ƙasa ko datti ko wani ƙwaro ko makamancin haka akwai wani malami Dr. Jamil Dr. Baha Habashi yayi magana akan asalin magana shi wancan ta kadari mai suna Ahmad Subi Mansur a inda yake cewa amma qissatu ummi haramin faqad waradat fi sahih al-bukhari nafsihi 13 marra wannan hadisi ya zo wannan kissa ta zo so 13 a cikin sahih bukhari ta ati muktasara wa mutawwala ukhra wani lokaci ta zo a takeice wani lokaci kuma a tsawaita ta wallazi yadhkuruhu al-katib wa la ya'rifu ma'anahu anna hunaka baitan akhar huwa baitu ummu sulaim da ya gama magana ya tafi ya tafi sai yake cewa wannan zancen wato an samu wasu daga cikin mutane da basu san ciwon kansu ba an rudar da su game da wannan mas'ala kuma har suna aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan kadamin to shine ya faɗi irin waɗancan maganganun da na kawo muku ga su yake cewa wa hal yumkinu aqlan aw ittifaqan an taquma alaqatun ghayr mashru'a wa hashahu bainahu wa bain ukhtayni fi waqtin wahid kana yi gun zai ce a je a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wata alaka wanda take bat a yi ta a shar'ance ba kuma da mutane guda biyu ummu haram da ita da umma da ummu sulay wa hal yajizul mantiq aw al ada an yasma nabi sallallahu alaihi wasallam ghayr qaribi min as-subyani an yakhdimahu fi baiti 10 sanawatin kamilat ana zai aiki a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 kana jin in ba wani kusanci ayi haka wa hal yuqalu an yatruka al-kufar al-kufri wan nifaq zamanan nubuwa misla hadhihi al-mawqifi
misla hadha al-mawqif duna istiglalihi fi ta'rif an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nubuwati kana ganin zai yi a ce wato wadannan kafirai da munafikai da yahudawa a ce sun kyale wannan abin suna gani inda aibi ne a ce basu soki manzon Allah da shi ba sallallahu alaihi wasallama babu shakka duk wannan saboda ba aibi bane shi yasa basu soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba to amma abin kallo anan shine idan muka tattara duk waɗannan bayanai da malamai suka yi da abin da suka ambata sai mu ce wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai waɗanda suke ma'alimun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna wato yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kula da zumuncin mutanen da yake da zumunci da su yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dauki duniya da wani zafi ba da kuma abubuwan da ya ambata waɗanda suka zama sun zo sun faru kamar yankan wuka kamar yadda ya ambata wanda yake ƙara tabbatar da gaskiyar annabtarsa wanda yake ƙara tabbatar da gaskiyar sakon da Allah ya bashi to abin da ya kamata a kalla kenan a hadisai ire-iren waɗannan abin da ya kamata kenan a faɗa a hadisai ire-iren waɗannan ba wai a canza musu ma'ana su koma mummunar ma'ana ba saboda na farko dai magana inganci dai hadisi ya inganta babu wanda zai iya kada inganci na ilmance to ga ku abin da ya inganta ilmance baka zuwa ka ce kawai ƙarya ne domin ka ce ƙarya ne abinda kake faɗi babu yadda za a iya karɓa a wajen masu ilimi baka ƙaryata abu tabbatacce ka ce kuma ba haka bane kamar yanzu kawai wani ya zo kawai nan garin nan na Tilde sai ya ce wannan sunan Tilde ƙarya ne ba shi ne sunan garin nan ya ta jayayya da mutane aka haka me za a ce kenan shi mahaukaci ne kenan ko to haka wanda zai ɗauki hadisin da ya tabbata kawai ya ce shi bai da ba ƙarya ne dole sai dai a kare shi a matsayin mahaukaci ko tantagaryar jahili ba zai yi a iya bashi amsa ta ilimi ba so da ka tunda hadisin ya inganta to abin da ya rage shi ne a mai fassara irin fassaran da malamai da suka san hadisi suka yi masa to kuma wannan fassarar gata nan mun ji daga malamai a takaice kwarai da gaske wanda kuma yake son ya samu ƙarin bayani sai kuma littattafan da aka cirato waɗannan maganganun ya kuma littattafai irin su Fathul Bari irin su Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj irin su Sharhi na Ibn Battalin irin su Sharhi na Al-Qadi Iyad Al-Ikmal irin na Sumaziri irin na Ibn Daqiq Al-Aid irin na Ibn Al-Mulakkin duk ga sunan ko a Kashful Mushkil min As-Sayyani na Ibn Al-Jawzi duk waɗannan malaman a littattafan nan sun yi bayani akan ma'anar hadisin nan sun fitar da shi karara haka nan littattafai irin Sharhin Sunan Abi Dawud kamar Ma'alimus Sunan da ire-iren su duk wanda ya koma zai ga waɗannan abubuwan to tsakani da Allah jama'a yanzu mutum yau kan shi adalci a ce littattafan da ake faɗa kakan bai taɓa ganin su da idon shi ba sai al-Bukhari ma watakila bai taɓa shi da hannunsa ba ko bai taɓa wato karanta shi a gaban wani malami ba sannan kuma ya ce zai magana akan abin da ke ciki tsakani da Allah mutane su kansu adalci ba su kansu adalci ba abin da baka sani ba baka san inda yake ba bai kamata ana magana ka sa baki ba inda za a kawo maka sahih al-Bukhari a ce nuna mana daidai inda hadisin nan yake a sa bindiga akan mutum watakila sai dai a fasa kunyar shi ba zai nunawa ba amma kuma da shi ake rigima inda za a ce wannan rigima a koma a yi ta da Larabci kada a yi da Hausa ba zai gane ma me ake cewa ba kaga wannan harkar nan gaba ɗaya ba tashi bace to wanda ya kan shi adalci to sai ya fita kan sabgan nan tunda ba sabgar shi bace ya ba wanda sabgar su ne su idan kuma ya jarabta sai ya shiga sabgar to sai ya koma makaranta ya je ya koyi karatu irin wanda malamai suka koya to sai ya dawo ya sabgar in Allah ya so kuwa a garin koyan karatun nan zai gane matsayin malaman zai gane matsayinsa ya gane ashe aikin ba na wasa ba zai gane cewa bai taɓa cin karo da malamai irinsu ba bai taɓa cin karo da masana irinsu ba so da haka jama'a ina wa kaina nasiha da sauran masu saurare na kai tsaye ko daga baya cewa mu ji tsoron Allah akan al'amarin ilimi mu daina shiga abin da ya fi ƙarfin iliminmu sannan mu sani da cewa kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce masdari na biyu cikin masadir na shari'a musulunci ba zai taɓa yiwuwa a yi addinin musulunci babu sunna ba waɗannan 'yan ƙalaƙatu ko 'yan takife da suke surutai duk za su yi su bari haka za su ƙyale sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gani nan bari nan ba kan su faru ba to baya ga su 'yan ƙalaƙatu wanda suke ƙalaƙatanci 100 bisa 100 akwai sauran 'yan ƙalaƙatan wanda suke yin dauke dai dai zabi sanka sune irin waɗannan masu kallon hadisin da kawai bai musu bace ba ba su yarda da shi ba alalin kuma sun yarda da wani hadisin to wannan ana iya samun su a kowace tawaga mutane akwai su a cikin sufaye akwai su a cikin ƴan shi'a akwai su ma a cikin ahlus sunna za ka ga mutum yana cewa ahlus sunna ne amma wata rana sai ka ji ya ƙaryata wani hadisi ko ya ce bai yarda ba to wannan shi ma qalaqata ne binisbati li zalikal hadith sannan akwai su a cikin dan uwan mu ƴan boko wanda suke ganin saboda sun yi karatun theories iri daban-daban an koya musu critical thinking saboda sun yi PhD saboda suna da wato kadami a research sun saba da bincike irin da ake ce mishi wato bincike wanda yake abin nan mujarrad wanda yake way objective research wanda ba a kula da komai sai dai kawai abin da scientific data ta nuna to suna ganin cewa kaman za su iya haurawa su ma daga farfajiyar inda suka sani su fado wata to ya kamata ƴan boko su kansu adalci kaga ko a cikin boko malaman economics ba sa sa bakin ana magana physiology malaman history ba sa sa bakin ana magana engineering malaman linguistics ba sa sa bakin ana magana nursing kowa da farfajiyarsa kuma ana mutunta farfajiyar kowa a bincikinsa kai a fanni ɗaya ma zaka ga kowa da lungun da ya lade to dan me zaka bar farfajiyarka ta nursing ko architecture ko linguistics ko education sai ka tsallako zuwa cikin islamic studies wai baka wannan yancin ka tsallako kuma ka sa baki a cikin nan din ma ka sa baki akan wata delicate issue wanda magana ce take da zurfi a cikin ilimi wai baka wannan yancin ka tsaya iya abinda ka koya inda kake bincikinka ka ci gaba da neman abincinka wannan kuma ka kyale waɗanda suka san harkar su su yi ta idan aka samu irin wannan fahimtar kowa ya tsaya akan abin da ya sani kamar yadda larabawa suke fara laqad ahsana maninta ila ma alima to daga nan sai a samu zaman lafiya kowa ya samu ya alkinta imaninsa don ya mutu da imani ya tsira a wurin Allah Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da salati ɗaukaka Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da sauran marubuta malaman nan na hadisi Allah ya saka musu alkhairi da sunan malaman musulunci zan saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.